الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاهد قواتن ذو القيدة إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الأياد داريه دا أربعين دا بقوي daidai da biyu ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umayr da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah littafi ne wallafar babban malami al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata mun karanta bayanin da kuma ruwayoyin da suka tabbatar da wato adadin kabarbarin da ake yi wa janaza duk da cewa 34 haka da ciye to 34 insha Allah adadin kabarbarin da ake yi a sallar janaza kusan mun ji ya tabbata har zuwa fiye da kabarbari guda hudu wanda mun karanta ruwayoyin da suka nuna ana iya yin kabbara biyar, shida da sauransu wanda kusan ruwayoyin da suka yi magana akan haka akwai ruwaya Abdurrahman ibn Abi Layla ko hadithin Abdurrahman ibn Abi Layla cewa Zaid bin Arqam yana yin sallar janaza sai kabarbari guda hudu haka yake yi wata rana sai kabbara biyar a sallar janaza sai na tambaye shi da na tambaye shi sai yake cewa Abdurrahman bin Abi Layla yace na tambaye Zaid bin Arqam sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara guda biyar din da haka ni bazan daina yi ba li ahadin ba'dahu abadan wanda hadithin Muslim ne da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Tahawi da Baihaqi da Zayalisi da Ahmad kamar yadda duk muka karanta da ainihin duruk na hadisin sannan akwai ruwayar sit wa saba wato ruwayoyin kabarbari 6-7 duk da cewa malamai wasu suna ganin abinda ya tabbata iya biyar ne amma dai ga ruwayoyi mun samu da athar mauqufa ruwayoyi ne mauqufai amma suna da hukuncin wato ahadisul marfu'a domin an samu wasu daga cikin manya-manyan sahabbai sun yi hakan kuma a gaban sahabbai kuma ba tare da an yi musu mu'arada ba kaman hadisin farko na Abdullahi bin Mughaffal inda aka ce sayyidina Ali radiyallahu an yayi salla a gawar Sahal ibn Hunayfin sai masa kabbara 6 sannan ya waiwayo ya kalle mu yace innahu badariyun an gane ko kaga wannan riwaya ta tabbatar da kabarbari guda 6 akwai hadisin Abdi Khair hadisin Abdi Khairin shi ma dai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kasance yana yin kabbara ga sahabbai yan Badar kabbara 6 a sauran sahabban annabi waɗanda ba su je Badar ba kabbara 5 sauran mutane waɗanda ba sahabbai ba kabbara 4 wannan shi ma At-Tahawi Ad-Darqutni sun fitar da wannan ta hanyar sa Al-Baihaqi wato ta hanyar sa kuma an samu Imam Al-Baihaqi kuma wa sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun kulluhum akwai riwaya ta uku ta Musa ibn Abdullah ibn Yazid ita ma dai sayyidina Ali yayi wa Abi Qatada sallar janaza sai masa kabbara 7 kuma yace kana badariyan akwai ruwayoyin da suka nuna ana iya yin kabarbarin ma ba guda bakwai ba, ana iya yin mutun da mara ne ana iya kai su har guda tara. Ruwayoyin da suka yi magana akan kabarbari guda tara, akwai ruwayar Abdullahi ibn Zubair da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan gawar Hamza sai ya kabarbari guda tara, wanda wannan hadithin bayanin sa cikakke ya gabata da kuma takharijin hadithin a mas'ala ta 159 shafi na 106. Wannan adadin shine kusan mafi yawan abinda muka tsayo akai na kabarbarin da ake yi akan janaza. Sai dai wa yuqafu indahu wa la yuzadu alai, ana tsayawa ne iya tara din nan ba za a ƙara akai ba. Walahu an yanqusu minhu ila al-arba, amma mutun zai ta ragewa, zai yana da damar ya ta rage adadin rakawoyin kabarbarin kai har zuwa guda hudu. Mafi kankanta shine kabarbari guda hudu a cikin abin da yazo, kamar yanda Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad bayan ya ambaci wasu cikin abubuwan da muka kawo na athar da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma waɗannan athar din sahiha ne, da haka babu abin da zai hana yin hakan. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ba daga abin da ya karu akan guda hudu din, da haka bal ma fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'di, an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu daga sahabbai bayan sa sun ci gaba da yin haka. An gane ko? Duk da cewa masu hana a ƙara akan wato ziyada akan wato masu cewa ba za a ƙara akan kabarbari hudu ba, su kuma sun yi hujja da al'amura guda biyu kamar yadda muka karanta. Wato na farko sun yi hujja da ijma'i, sun ce ai kabarbari guda hudu ijma'i ne, wanda wannan kuma kuskuren ijma'in kabbara hudun ya gabata cewa ba ijma'i bane. An gane ko? Sannan abu na biyu suka ce abinda yazo cikin wasu hadisan shine kusan ƙarshen abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara akan jana'iza hudu ne, ma'ana an samu lalle akwai da a bayan ana iya yin fiye da hudun, amma kusan ƙarshen rayuwar Annabi abinda aka samu kabbara hudu yake yi. To shi ma jawabin da wannan hadisin da yayi magana cewa akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal janazati arba'an, hadisi ne da'ifi, yana da hanyoyi amma sashin su ashaddu da'afan min ba'di, da aka bai inganta iya rike su a matsayin hujja dan ai ajiye hadisi tabbatacce da isnadi sahihi kuma mai yawa, kamar yanda al-Hafiz Ibn Hajar ya fara a cikin at-Talkhisul Habir. A gabanin sa ma akwai al-Hazimi a cikin al-I'tibar, haka al-Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra da sauransu. Duk kusan wannan abu ne wanda mun tattauna shi a darasin da ya gabata ko? To mun tsaya daidai gabar da yake ya kawo maganar Ibn al-Mundhir a cikin littafin sa al-Ishraf da al-Ijma', yace ajma'u ala annahu yarfa'u, mun yi magana kuma game da wato daga hannu a kabbarorin, ma'ana in an tashi yin kabbarorin duka sai an yi ta daga hannu ko kabbara farko ce kawai za a daga hannu? Shi ma yushra'u lahu an yarfa yadayhi fi takbiratul ula, mun tattauna akan wannan shi ma cewa kabbara farko ce kawai mutum zai daga hannunsa, sai kuma ya maida hannunsa kan kirji ya rike, sauran kabarbarin furta su zai ta yi ba sai ya daga hannu ba. Shi ma akwai hadisai guda biyu da muka karanta, akwai hadisin Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin farafa yadayhi fi awwali takbiratin, ka gani, wa wada'a al-yumna ala al-yusra, hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Ad-Darqutni da Imam Al-Baihaqi da Abu Shaykh a cikin Tabaqatul Asbahaniyyina ya kawo shi, duk da isnadin sa mai rauni ne amma yashhadu lahu al-hadithul ati, hadisi na biyu zai zama shahid akan sa, hadithan Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'u yadayhi alal janaza fi awwal takbiratin thumma la ya'udu, wannan shi kuma Ad-Darqutni ya fitar da wannan riwaya da isnadi rijaluhu thiqatun ghayra al-Fadl ibn Sakan fa innahu majhul, in ka cire wani rawi da ake kira al-Fadl ibn Sakan shi wannan majhuli ne, duk da Ibn Turkumani yayi shuru akan wannan isnadi a cikin al-Jawhar wato al-Jawhar an-Naqi. Sannan al-Imam Tirmidhi shi ma a kibal hadith al-awwal yace hadithun garibun, da haka sai malamai suka karu juna sani, mafi yawan malamai sun tafi cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su cewa an yarfa ar-rajul yadayhi, mutun zai daga hannayensa ne fi kulli takbiratin, a kowace kabbara. Wannan da yawa daga cikin malamai cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su akwai waɗanda suka tafi akan cewa zai daga hannu ne a kowace kabbara. Wannan shine kaulin Ibn al-Mubarak, Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce la yarfa'u yadayhi, ba zai daga hannunsa ba illa fi awwal marra, sai a karan farko kawai wannan kauli ne na At-Tawri da Ahlul Kufa Ibn al-Mubarak an ambata daga gare shi cewa annahu kana fi salati ala al-janaza Ibn al-Mubarak ya kasance a sallar janaza la yaqbidu yaminahu ala shimalihi wa ra'a ba'd ahli al-ilm an yaqbida ala shimalihi kama yaf'alu fi salah shi yana ganin hatta rike hannu ba sai an yi ba sallar janaza duk da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin za a rike hannu a sallah dora dama akan hagu kaman yanda ake a cikin sallah ina fata an gane kaga kenan in an yi takabbara kowace an daga hannu a kowace kabbara akwai malaman da suka tafi akan haka kamar yanda ibn al-munzir cikin littafin sa al-ishrab da al-ijma yace ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbiratin kamar malamai sun yi ijma'i akan cewa mutun zai daga hannu ne fi awwali takbiratin a farkon kabbara wannan ijma'i ne amma a ragowar kabarbarin zai daga hannu ko ba zai daga ba anan ne suka yi sabani wasu suka ce daga wasu suka ce ba zai daga ba qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala قلت سي الباني ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبير في غير التكبيرة الأولى شك الباني كتا أما السنة دي بمكسامة أبند زينوني أكي شر أن تورساك لغا هنو أتكين وتكبر أتكين كبر برن سلر جنازة إن بند كبر حرما معنى شك الباني يتي أكبر حرما ني أكسام نتسي زا لغا هنو أما إن كتوكي كبر الفرقو لغا هنو توبا أساموان النتسي لغا النبي صلى الله عليه وسلم دي نونا زا أتكي بدا لغا هنو bayan kabbara ta farko ba fala nara mashru'iyyat zalika tunda babu wani abu a sunna da yazo da haka ba ma ganin shar'antuwar sake daga hannu bayan kabbara farko wa huwa madhhabul hanafiya kuma wannan shine madhhabin hanafiya wagairuhum da wasun su wa ikhtarahu ash-shawkani kuma shine ra'ayin da al-imamu shawkani ya zaba wa gairuhu min al-muhaqqiqina da wanin sa daga cikin malamai muhaqqiqai wa ilayhi dhahaba ibn hazm kuma akan haka ibn hazm ya tafi faqala har ma ya fada a cikin littafin sa muhalla mujalladi na 5 shafi na 128 yace wa amma raf'ul aidi ibn hazm yake cewa amma game da daga hannu fa innahu lam ya'ti al-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a samu hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annahu rafa'a cewa manzo Allah ya daga hannu fi shay'in min takbiratil janazati a wani abu daga kabbarorin janaza sallar janaza illa fi awwali takbiratin faqat sai a kabbara farko kawai an gane ko dan haka sai ya ci gaba da cewa fala yajuzu fi'lu zalika dan haka yin hakan bai halatta ma'ana yin daga hannun a sauran kabarbarin banda ta farko bai halatta inji ibn hazm li'annahu 'amalun fi ssalati lam ya'ti bihi nassun domin kamar mutun ya ƙara wani aiki ne a cikin sallah da babu nassin da yazo akan haka babu nassin da ya nuna cewa kabbara ta biyu bayan an ce Allahu akbar sai ka kuma daga hannu kabbara ta uku Allahu akbar sai ka kuma daga hannu kabbara ta hudu Allahu akbar sai ka kuma daga hannu kab daga hannu ya zo ne a sunna a kabbarar farko liman ya ce Allahu akbar ya daga hannu kai ma zaka ce Allahu akbar ka daga hannu sai ka rike hannunka in yayi kabbara ta biyu kawai fada zaka yi ba sai ka daga hannu ba ta uku ta hudu in ma ya kara ta biyar ko zuwa adadin abinda liman yayi na kabbarorin to ba sai ka daga hannu ba an fahimta wa innama jaa anhu alayhi salam abinda yazo daga annabi alayhi salam annahu kabbara manzo Allah an samu yayi kabbara wa rafa'a yadaihi ya kuma daga hannayensa fi kulli khafdin wa raf'in a kowane sunkuyawa da dagawa a cikin sallah ba ta jana'iza ba duk inda annabi zai sunkuya ko zai dago to anan ne an samu yana daga hannunsa a ainihin wato in yayi kabbara misali ana sallah ba ta janaza ba in zai tafi ruku'u sai ya daga hannu Allahu akbar sai ya tafi sujjada ya ruku'u in zai dago daga ruku'u sai ya kuma dagowa sami Allahu liman hamidu ya kuma daga hannu in zai tafi sujjada sai ya kuma daga hannu ya tafi sujjada wannan an samu in zai tafi ko zai dago yana daga hannu a cikin sauran salloli banda janaza walaysa fiha raf'un wa khafdun ita kuma sallar janaza ai babu sunkuyawa da dagawa a cikin ta ko ita ya tsaye ake da aka babu magana an sunkuya an daga ballantana ce fi kulli raf'in wa khafdin ay annabi yana daga hannu to ai ta ba ma a khafdin da raf'in din a cikin ta wal ajabu yace abinda yafi mamaki min qauli abi hanifa wato maganar imam abu hanifa ita tafi zama abun mamaki bi raf'il aidi da yake cewa za a daga hannu fi kulli takbiratin a kowace kabbara fi salatil janazati a sallar janaza ولم يتقط عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كوسو ده بي زو daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ya daga hannu a sauran kabarbarin janaza banda ta farko wa man'ihi min rab'il aidi amma kuma abun mamaki sai ga shi Abu Hanifa ya kuma hana a daga hannu fi kulli khafdin wa rab'in a kowane dagawa ko sunkuyawa fi sa'ir salawati a ragowar salloli wa qad saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta ragowar salloli da aka ce duk dagawa kai kabbara ka daga hannu in zaka tafi ka sunkuya kuma ka daga hannu shi kuma Abu Hanifa ya ce ba za a yi ba amma a sallar janaza da shi kuma babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a daga hannu shi kuma anan yace wai za a daga hannu a dukkan kabarbarin sai ainihin wato Ibn Hazm yace wannan akwai abun mamaki game da Abu Hanifa an gane ko inda nassin yazo da hadisi yace ba za a yi ba inda kuma ba hadisi yace za a daga hannu qultu albani yace wa ma azahu ila abi hanifata wannan maganar da Ibn Hazm ya jingina ta zuwa ga Abi Hanifa ruya an ruwaice ta fi kutubi shurrah min al-hanafiya cikin littafai na sharhi da aka yi rubuta fiqhun hanafiya littafan hanafiya sharhi kansu da sun rubuta haka fala taqtarra bima jaa fil hashiya da karka rudu da abin da yazo a cikin hashiya ala nasbir raya akan nasbir raya na zailai mujalladi na biyu shafi na 285 min at-ta'ajjub min hadha al-azwi na abin mamaki na wannan ainihin wato ruwaitowa wa huwa ikhtiyaru kathirin min a'immati balkh kuma wannan shine zabin da yawa daga cikin malaman balkh minhum daga cikin su kama fil mabsut lis-sarkhasi kama yanda yazo cikin al-mabsut na al-imam as-sarkhasi mujalladi na biyu shafi na 64 lakin al-amal inda al-hanafiyyati amma fa aiki a wajen imam Abu Hanifa ala khilafi zalika shi kuma yana ganin sabanin haka wa huwa alladhi jazama bihi as-sarkhasi kuma wannan shine abinda al-imam as-sarkhasi yayi yanke da shi walakinnahum yarawna raf'al aidi amma fa duk da haka su suna ganin a iya daga hannaye fi takbiratiz zawaidi a kabarbarin da ake kari walakinnahum yarawna sai dai hanafiya suna ganin a iya daga hannaye fi takbiratiz zawaidi a sauran kabarbari na kari fi salatul idaini a sallar idi guda biyu ma annaha la asla laha duk da cewa su wafa shi ma daga hannun ba shi da asali inda yake da asalin kuma gashi sun ce ba za a daga ba amma inda babu asali yanzu kaman kabbarorin da ake yi a salatul idain shi ban kai ta farko shine zaka daga hannu sai ka rike hannu ragowar kawai zaka yi tayi ba sai ka daga hannu ba amma hanafiya sun ce nan ma akwai daga hannaye ma anna hala asla laha duk da cewa wannan magana ta su bata da asali ko wannan daga hannayen bai da asali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanzur al-muhalla ka duba al-muhalla ta ibn Hazm mujalladi na 5 shafi na 83 na'am rawal bayhaqi albani yake cewa al-imam al-bayhaqi yayi ruwaya a cikin sunan al-kubra mujalladi na 4 shafi na 44 bi sanadin sahihin da isnadi sahihi an ibn Umar zuwa ga Abdullahi dan Umar annahu kana yarfa'u yadayhi cewa Abdullahi dan Umar yana daga hannayensa ala kulli takbiratin a kowace kabbara min takbiratil janaza daga kabarbarin da ake a sallar janaza faman kana yadhunnu annahu la yaf'alu dhalika illa bi tawqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa'a duk wanda yake zato yake tsammanin annahu la yaf'alu dhalika cewa shi ba zai aikata haka ba illa bi tawqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai an samu tawqifiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa'a to zai iya daga hannu wa qad zakara as-sarkhasi an ibn Umar khilafa hadha yace domin ainihin al-imam as-sarkhasi ya ruwaici sabanin haka daga shi Abdullahi dan Umar wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutubil hadith wannan kuma yana daga cikin abinda bamu san wani asalin sa ba a cikin littafin hadisi cewa Abdullahi dan Umar shi ma yana daga hannu a kowace kabbara cikin salatul janaza wa amma tashihu ba'd ulama'il afadil li riwayatir raf'i amma game da ingantawar da wasu cikin manya-manyan malamai suka yi game da ruwayar dagawa fi ta'liqin lahu a wani ta'liqi nasa ala fatihul bari da yau fatihul bari a mujalladi na uku shafi na 190 fa huwa khata'un zahirun wannan sahahawar da wasu malamai masu girma suka yi da ruwaya game da ruwayar daga hannu a kowace kabbara cikin kabarbarin jinaza wannan kuskure ne a fili kama la yakhfa 'ala al-'arifi bi hadha al-fanni kaman yanda wannan ba boyayyen abu bane ga masanin wannan fanni na ilmul hadith na fata an gane da haka in kun fahimci magana albani kabbara farko ce za a yi me daga hannu daga ita kuma za ka rike hannunka ba za ka ci gaba da daga hannu ba gaba ta 76 thumma yada'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusqi 'ala as-sa'id sannan bayan mutun yayi kabbara din to sai kuma ya dora hannunsa na dama akan na hagu akan bayan na hagu sannan warrasgu ala sa'id nan kenan an gane sa'id sangalan hannu rasgu kuma wannan tafin hannu to warrasgu ala sa'id kaga kenan zaka dora arrasgu ala sa'id an gane ko to wannan zaka yi shi kuma zaka dora ala wato ala sadrihi mutun zai dora a kirjinsa thumma yashuddu bihima sannan sai ya daure hannayen nasa ala sadrihi akan kirjinsa wa fi dhalika ahadithun game da dora hannu na dama akan na hagu a kirji a sallah Sheikh Albani yake cewa akwai hadithai la budda an azkura ba'daha lalle ba makawasi na ambaci wasu daga cikin hadithan dora hannu a kirji a sallah al-awwal hadithun farko an abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an fi hadithihi al-mutaqaddim anifan yace an karbo daga abi huraira radiyallahu an hadithi ne marfu'i a cikin hadithin sa da ya gabata dazu wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra sai ya dora hannun dama akan na hagu wa huwa shi dai wannan hadisin wa in kana da'if al-isnad duk da cewa hadisi ne isnadin sa mai rauni ne amma fa inna ma'anahu sahihun amma ma'anar hadisin ta inganta bi shahadati al-ahadith al-atiya da shaidar hadisai masu zuwa fa innaha bi idlaqiha tashmalu salatal janaza wannan hadisan na dora hannu dama akan hagu akan kirji a sallah wannan hadisan sun zo ne wato a sake to tunda sun zo a sake ba a yi musu kaidi ba to sun kunshi salatal janaza ta hadda sallar janaza na fata an gane kama tashmalu kulla ma siwal makatubati kamar yanda waɗannan hadisan suka kunshi dukkan wata sallah wadda ba ta farilla ba minas salawati daga sauran salloli kalistisqa kamar sallar roƙon ruwa zaka dora hannun dama akan na hagu a sallar roƙon ruwa wal kusub da sallar kisfewar rana zaka dora hannun dama akan na hagu akan kirji in zaka yi salatul kusub wa gairi ha da waninta irin salatul khawd da sauransu ina fata an gane da haka kaga kenan tunda hadisan da suka yi magana dora hannun dama akan na hagu a kirji a sallah ba su ce iya farilla ba sun zo dan haka zaka mu'amalance su ala idlaqiha yanda suka zo a bude a bude zaka basu da haka duk wata sallah indai sunanta sallah haka zaka yi ta zaka dora hannun dama akan na hagu a kirji sallar janaza ce a'a sallar roƙon ruwa ce sallar kisfewar rana ko wata ce a'a sallar janaza ce ko sallar nafila ballantana kuma sallar farilla athani an sahal ibn sa'd hadithi na biyu shine hadithin sahal ibn sa'd radiyallahu anhu kala yace kana nasu yu'maruna mutane sun kasance ana umartasu an yada'ar rajulul yadal yumna mutun ya dora hannunsa na dama ala zira'ihi al-yusra akan hannunsa zira'in sa na hagu fi salati a cikin sallah wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah da haka mutun sadalu ya saki hannunsa babu hadisi sun ce koda marar inganci da yazo da maganar sadalu an gane ko an sha jefa kalubale a zo da hadisi ko da marar inganci da yace ai sadalu babu sai dai kawai a kallo na hadisi yawanci suna hujja da hadisin Malik abinnan hadisin Khirbaq hadisin Musi'us Sala eh da yau shi suke hujja su ce ai annabi ya nuna Musi'us Salati Khirbaq yanda zai salla amma bai mai magana dora hannun da aka ce to ai ba shi kadai ne ba bai magana du'a listifta ba bai magana me za ya ruku ba me za ya ai abubuwa da dama annabi ya gyara masa muhimman abubuwan da in babu su ba salla an gane ko abinda annabi ya nuna masa kenan amma ba wai sallar ya nuna masa min awwaliha ila akhiriha ba da haka hadisan da suka yi magana da haka duk mai sallah wanda baya dora hannunsa na dama akan na hagu a kirji to yayi sallah sallarsa malamai sun ce ba za ka ce mutai ba amma ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shi ba kamar yanda zamu karanta har sauran annaba babu dan sadadu na fata an gane babu wanda ya saki hannu a sallah dukkanin su suna rike hannu ne a sallah amma dai in mutun ya saki hannu yayi sallah ba za ka ce sallar sa bace ba amma ya rasa koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen rike hannu to mun ga hadisi annabi kanan nasu mutane sun kasance yi umaruna kaga ba ma sau da ba ana yawan umartar mutane an yadha ar-rajulu yadal yumna mutun ya dora hannunsa na dama ala zira'ihil yusra akan zira'in hannunsa na hagu fis salati a cikin sallah so ake umarta kaga farko sahabbai kenan waye mai ba su umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu malik imam malik ya fitar da wannan hadisin fil muwatta a cikin littafin muwatta ila malikawa a cikin muwatta ma imam malik ya fitar da hadisin dora hannu a kirji a sallah an gane ko ba malikiyar kat kenan ba an koma muwatta ta imam malik shi ma ya kawo magana qabalu ma'ana rike hannu a kirji a sallah mujalladi na 1 shafi na 174 wa min dariqihi ta hanyar imam malik ne ma al-imam al-bukhari shi ma ya ruwaita hadisin mujalladin sa nabiyu shafi na 178 wasiyaqu lahu wannan siyakin ma da muka ji na imam al-bukhari ne wa kadhal imam muhammad haka al-imam muhammad fil muwatta a cikin muwatta shafi na 156 wa ahmad haka imam ahmad mujalladin sa nabiyar a cikin musnad shafi na 336 wal baihaqi haka imam al baihaqi a cikin sunan al kubra mujalladi na 2 shafi na 128 athalis hadithi na ufu ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda yace sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'asharal anbiya'i mu jama'ar annabawa mu dandazan annabawa taron annabawa umirna an umarce mu da abubuwa kamar haka bitajili fidirina an umarce mu da mu gaggauta bude bakin mu wa ta'khiri suhurina da jinkirta sahur din mu wa an nadha aymanana ala shama'ilina fi salati kuma mu dinga dora hannayen mu na dama akan hannayen mu na hagu a cikin sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah haka annabi Musa yayi sallah haka annabi Isa yayi sallah haka annabi Dauda yayi sallah haka annabi Nuhu yayi sallah haka dukkan sauran annabawa dukkanninsu in suka tashi yin sallah rike hannu suke ba sa saki na fata an gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadithin da akhrajahu ibnu hibban fi sahihihi ibnu hibban ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa ainihin wato shafi na 100 ko hadisi mai lamba ta 185 wa tabarani fil kabir shi ma hadisi na 10,851 fil aus wa fil ausat wato a cikin al kabir a cikin al ausat kuma mujalladin sa na 1 shafi na 100-10 wa min dariqihi ma ad-diya al-maqdisi ta hanyar su ne diya'ul maqdisi shi ma ya ruwaito wannan hadisi fil mukhtar mujalladin sa na ainihin wato ko kace mujalladin sa na 2 shafi na 10 hadisi na 63 ko wani abu mai kama da haka qultu wa sanaduhu sahihun ala shartu muslim yace amma isnadun wannan hadisi isnadi ne sahihi bisa sharadin muslim wa sahahu as-suyuti fi tanwiril hawalik al-imam as-suyuti ya inganta wannan hadisi a cikin tanwirul hawalik wani sharhi ne cikin sharhin muwatta mujalladi na 1 shafi na 174 walahu dariqun ukhra yana da wata hanyar daban an ibn abbas daga abdullahi dan abbas wanda akhrajahu at-tabarani fil kabir al-imam at-tabarani ya fitar da wannan ita ma dai sa wata hanyar a cikin al-kabir wa diya' al-maqdisi bi sanadin sahihin walahu shawahidun hadithin yana da shawahid zakartuha dinna ambaci wannan hadithin da shawahid din sa fi takhariji kitabina a cikin takharijin littafin musifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taslimi ila at-takbir ka annaka taraha ar-rabi'u an tawus hadithi na hudu da yake magana akan qabalu ma'ana rike hannu dama dora dama akan hagu a sallah qala tawus ibn kaysan al-yamani yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yada'u al-yumna ala yadihi al-yusra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dora hannunsa na dama akan na hagu thumma yashuddu bihima ala sadrihi sannan sai ya rike su kuma ya dora akan kirjinsa wa huwa fi salati yana salla wannan athar din akhrajahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da shi mujalladi na 1 shafi na 121 bi sanadin jayyidin anhu da isnadi mai kyau zuwa ga shi ainihin Dawus wa huwa wa in kana mursalan duk da cewa wannan riwaya ce mursala domin Dawus ba sahabi bane kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan tsakanin Dawus da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi to duk da riwaya ce mursala fa huwa hujjatun indal jami' amma hujja ce wato indal jami' a wajen dukkan malamai amma man yahtajju minhum bil mursal idlaqan fa zahirun amma man yahtajju minhum bil mursal amma wa'inda suke yin hujja da hadisi mursal a cikin su idlaqan saki ba kaidi fa zahirun wannan magana bayyananne yace su a wajen su wa hum jumhurul ulama sune jumhur daga cikin malamai wa amma man la yahtajju bihi amma wanda baya yin hujja da ruwaya mursala illa idza ruwiya mawsulan sai fa in an ruwaito ta wata hanya wanda take mawsula ba tsinkakkiya ba aw kana lahu shawahid ko kuma hanyar mursala tana da wasu shawahid wa huwa sawabu qaulun su shine yafi zama daidai ba za a aike da hadisi mursal ba har sai in an same shi yana da shawahid ko kuma ya inganta mawsulan ta wata hanya bali anna li hadha shahidaini domin wannan hadisin wa in kana mursalan na Dawus dinnan yana da shahid guda biyu al-awwal shahid din sa na farko an wa'il bin hujr akwai hadisin wa'il dan hujr radiyallahu an annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u yaminahu ala shimali wa'il bin hujr yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa na dama akan na hagu thumma wada'ahuma ala sadrihi sannan ya dora su akan kirjinsa rawahu ibnu khuzaima fi sahihi ibnu khuzaima ya ruwaito shi a cikin sahihin littafin sakaba fi nasbir raya kamar yanda yazo cikin nasbir raya na al-imam az-zaili mujalladi na 1 shafi na 314 wa akhrajahu al-bayhaqi fi sunanihi imam al-bayhaqi a cikin sunan dinsa ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 30 min dari qaini ta hanyoyi guda biyu anhu daga gare shi yuqawi ba ahaduhuma al-akhar daya tana karfafa daya athani wato hanya ta biyu an qabisatu bin hulb an abihi qala yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an shimali yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkatawa damansa da hagunsa wa ra'aytuhu sai na ganshi qala yace yad'u hadhihi ala sadrihi yana dora wannan akan kirjinsa mana yayi ishara zuwa ga hannunsa wa wasafa yahya wa huwa ibn sa'id al-yumna al-yusra daka cikin maruwaitan yahya ibn sa'id al-qattan sai sufanta dora hannun dama al-yusra akan na hagu fawqal mifsali a saman gaban nan wannan gaba ta tsakanin rasgu ala sa'id akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan mujalladi na 5 shafi na 226 bi sanadin rijaluhu thiqatun rijalu muslim ghayra qabisata hadha banda wannan qabisa din wa qad waqqahu al-ijli shi kuma qabisa wato ibn hulb al-imam al-ijli ya waqqa shi wa ibn hibban da ibn hibban lakin lam yurwa anhu ko lam yarwi anhu ko lam yurwa anhu lam yarwi anhu ghayra simak ibn harb amma banda simak ibn harb babu wanda ya ruwaya daga wajen shi wannan a qabisatu bin hulb din wa qala ibn al-madini yahya ibn wato ali al-madini wa an-nasai da imam an-nasai suka ce majhul suka ce wannan qabisatu bin hulb din majhul ne wa fit taqrib yazo cikin at-taqrib annahu maqbul me at-taqrib kuma yace a ba majhul bane maqbul ne ana karbar ruwayar qabisatu bin hulb qultu albani yace fa mithluhu hadithuhu hasanun fi shawahid irin rawi qabisatu bin hulb hadisin sa hadisi ne hasan fi shawahidi in akwai shawahid ولذلك قال الترمذي بعد ان خرج له من هذا الحديث اخذ الشمال باليمين شيسا امام الترمذي رحمه الله باين ياي تخريج wannan hadisin nasa na kama hannun dama kama wato akhadha ash-shimal bil yamin wato kama dama da hagu hadithun hasanun sai imam at-tirmidhi yake cewa hadisi ne hasan fa hadhihi thalathatu ahadith wadannan hadisai ne guda uku fi anna sunnata da suke nuna cewa sunna alwadu ala sadri shine dora hannu a kirji wala yashukku man waqafa ala majmu'iha fi annaha salihatul listidlal ala zalika wala yashukku man waqafa ala majmu'iha da haka duk wanda ya tsaya ya tattara ruwayoyin ba zai yi kokonto ba akan cewa ruwayoyi ne salihatul listidlal da sun inganta ay hujja da su ala zalika akan wannan matsala da ake tattaunawa wa fi tabatil jadida min kitabi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sabon bugu na littafi na sifatu salatin nabi shafi na 12 zuwa na 17 raddun akwai raddi da nayi ala ba'dil mutaassifatil hanafiya akan wasu masu ainihin wato ta'assubanci a mazhabin Hanafiya al-Mu'asirina cikin malaman zamani fi tashghibihi ala hadhihi sunna wajen kokarin wato ta da kura da ta da hayaki ga wanda yace zai aiki da wannan sunna ta dora hannu dama akan na wato akan nahagu a kirji a sallah wa amma wad'u ta'at as-surra amma game da masu dora hannun su kasan cibiya mutum zaga ya rike hannun dama akan nahagu amma sai yaje can kasan cibiya sai ya rike hannun an gane wannan kawai mai tallabotin bi ne ko yawa sai ya dora a can kasa yace to wannan koda kaga masu fadhaifun ittifaqan wannan dora hannu na dama akan nahagu a kasan cibiya wannan ruwaya ce da'ifiya ittifaqan kama qala an-nawawi wa az-zaylai wa ghayruhuma kaman yanda al-imam an-nawawi da al-imam az-zaylai da wasun su suka ambata wa kad bayyantu zalika kuma ni ma nayi bayanin haka fit takhrij al-mushar ilay a takhrijin can da ne maka ishara zuwa gare shi anifan dazo cikin kifake wato kitabu sifatu salatin nabi gaba ta 77 yanzu mun ji game da in mutun yayi kabbara ya daga hannu a sallar janaza mun ji yanzu inda hannunsa zai koma ko yawa kuma dama mun ji cewa ba a sake daga hannu a kabbara ta biyu da ta uku da dukkan kabarbarin ta farko ce za a daga hannu sannan kuma daga ita sai a dora hannun dama akan nahagu a rike kirji to mas'ala ta 77 thumma yaqra'u aqibat takbiratul ula fatihatul kitabi wa suratan sannan bayan yayi kabbara farko din nan to zai karanta suratul fatiha da kuma sura ma'ana zai karanta fatihatul kitab da kuma sura an gane ko li hadithi Talha ibn Abdullah saboda hadithin Talha ibn Abdullah ibn Auf qala yace sallaitu khalf ibn Abbas radiyallahu anhu ala janazati wato Talha ibn Abdullah ibn Auf yake cewa nayi sallar janaza a bayan Abdullah dan Abbas radiyallahu an fa qara'a bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha wa suratin da sura wajahara kuma yayi afili hatta asma'ana har sai da yaji yadda mu me yake karantawa falamma faraga da ya gama akhastu bi yadihi sai na rike hannunsa fasaltu sai ne masa tambaya faqala sai ce inna ma jahartu abinda yasa ne karatu a bayyane lita'lamu annaha sunnatun dan kusan karatu a karanta fatiha hadda sura a kabbara farko ta sallar janaza sunna ne wa haqqun kuma shine gaskiya domin aka daga aka yi shuru wani sai dauka shuru din ake na fata gane yanzu da yawa da ba a yin karatu banda yanzu da ake ta yin karatu ana fitowa ai da yawa mutane kawai in ka da yawa in ka tsare su su ban san me yake faruwa ba kawai dai an yi kabbara me ake fada a kabbara shi ma bai sani ba na fata an gane koma lamba ta daya fihi isharatun ila adami mashru'iyyati du'a'i listiftah a cikin wannan hadisi akwai isharar cewa ba a shar'anta maka yin du'a'ul istiftah ba a salatul janaza wa huwa madhhabu ash-shafi'iyya kuma wannan shine madhhabun shafi'iyya wa gairuhum da wasun su wa qala abu daud fil masail kuma haka abu daud ya fada a cikin al masail na 153 yace samitu ahmad yace naji imam ahmad su'ila an tambaye shi anil rajuli ga mutumin da yastaftihu yayi du'aul istiftahi alal janaza a sallar janaza yace subhanaka allahumma sai kawo du'aul istiftahi din qala ma samitu sai yace imam ahmad sai yace ni dai ban ji ba ma'ana ban ji wani hadisi da yace za a yi du'aul istiftahi ba ainihin a sallar janaza أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا مجلد سنوك شافي ندري دام سند تقوس وابو داود إمام أبو داود مجلد نبيه شافي نسد تند تقوس والنسائي امام النسائي مجلد ن شافي ن 281 والترمذي امام الترمذي مجلد ن 2 شافي ن 142 وابن الجارود في المنتقى ابن الجارود اكن المنتقى حديثي ن 264 والدارقطني دارقطني حديثي ن 191 والحاكم ابو عبد الله النيسابوري مجلد ن 1 شافي ن 358 زوا 380 da 358 zuwa 386 wasiyaq lil bukhari duk da cewa wannan lafazin na imam al bukhari ne wa ziyadatul ula qarin farko kuma ziyada ta farko da ka gani wanda aka yi shi cikin baka wa suratin wajhara hatta asma'ana falamma faragana haka wannan ziyada din yace to wannan ziyada ta farko lin nasa'i ziyada ce ta aka samu a cikin wato sunanin nasa'i wa sanaduha sahihun kuma isnadin ta ya inganta wal ibn al jarud minha dhikru sura ibn al jarud shi ma a ruwaya sa ya ambaci sura amma wato karanta sura wa lahum ath-thalithatu bis sanad sahih suna da ziyada ta uku susubin da imam an nasa'i da ibn al jarud wato da isnadi wanda yake sahihi walil hakim ath-thalith الثانية من طريق أخرى أبو عبد الله الحاكم النيسابوري شمد زيادة تبيو ياروي توتة توتهن يدبان عن ابن عباس بسند حسن وفي البابي أتشيوان بابي عن جماعة من الصحابة عن سامروا يدبان دبان دكتاران صحابي ديوا ياتي حديث أهدهم حديثا إيه دكتشين سزيزو في المسألة التي بعد هذه المسألة دزام تتورا بايوانا ثم قال الترمذي عقب الحديث امام الترمذي باين يا كاو wannan hadithin sai ce hadha hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ba'd ahli alilm yace wasu daga cikin malamai ma abota ilimi suna aiki da wannan ainin wato hadisi ko suna aiki akan wannan mas'ala ta yin karatu fatiha da sura akabbara farko sallar janaza min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasunsu yahtaruna sukan suna zabar an ya qara bi fatihatul kitab ya karanta fatiha ba'da takbiratul ula takbiratul ula bayan kabbara farko wa huwa qaulush shafi'i wa ahmad wa ishaq wa qala ba'd ahli alilm wani daga cikin malamai ma abota ilimi shi kuma yace la yuqra'u fi salati alal janazati ba fa ayin karatu sam a cikin sallar janaza inna ma huwa thana'u ala Allah kawai yabo da kirari ake wa Allah was salatu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam wa du'a'u lil mayyit sai kuma addu'a da zai umma mace wa huwa qaulu thauri wannan kuma qauli ne na imamu thauri wa ghayruhu da wanin sa min ahli al-kufa daga ahli al-kufa wato wannan qauli ne na ath-thauri wa ghayrihi min ahli al-kufa qultu albani yace wa hadha al-hadith wannan hadithin na ana iya ana karanta fatiha har ma da sura a kabbara farko cikin sallar janaza wa ma fi ma'anahu da kuma hadithin da yake da ma'ana irin wannan hujjatun alaihim hujja ce akan wayancan malaman da suke cewa babu wani karatu a cikin sallar janaza sai dai kirari da yabo ga Allah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ga mamaci la yuqalu ba a cewa ko ba za a ce laysa fihi tasrihu binisbati dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce babu wani wata ruwaya karara da za ta bada damar jingina wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba li'annana naqulu domin muna cewa inna qawla as-sahabi magana sahabi min as-sunnati kaza sahabi yace sunna ne kaza musnadun marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ana daukan ta jinginanniya da aka dauka ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala asahil aqwal bisa mafi ingancin zantuttuka hatta inda al-hanafiya har su kansu hanafawa din sun yadda in sahabi yace min as-sunna wannan magana tana da hukuncin hadisi marfu'i bal qala an-nawawi kai imam an-nawawi ma fil majmu' a cikin majmu' sharh al-sharh al-muhaddab yake cewa mujalladin sa na 5 shafi na 232 yace innahu al-madhhabu as-sahihu sahabi yace min as-sunna kuma a fassara wannan magana tasa da hadisi marfu'i al-imam an-nawawi yake cewa wannan ita ce mazhaba sahihiya alladhi qalahu jumhurul ulama wanda jumhur na malamai suka faɗa min ashabina daga wato malamanmu fil usul wa gairihim min al usuliyina daga malaman usul wal muhaddithina da malaman hadisi qultu sai nace wa bi hadha wannan magana da ita ne jazamal muhaqqiq ibn al-humam fi tahrir ita ce maganar da al-muhaqqiq ibn al-humam ya yanke magana akan ta a cikin littafin sa at-tahrir wa qala sharihu ibn amir haj wanda yawa littafin at-tahrir sharhi ibn amir haj a mujalladi na biyu shafi na 224 ya ce wa hadha qawlu ashabina al-mutaqaddimina wannan shine kaulin malaman mazhabar mu mazhabin mu wa'anda suka gabata wa bihi akhadha sahibul mizan yace kuma wannan shine ra'ayin da sahibul mizan yayi riko da shi wa shafi'iyatu da shafi'iyya wa jumhurul muhaddithina da kuma jumhur cikin malaman hadisi cewa in sahabi yace minas sunnati to wannan lahu hukmul marfu yana da hukuncin hadisi marfu'i qultu sai nace wa alaihi akan wannan magana da muka yanzu fa min al ajaibi to yana daga abubuwan mamakai Allah ya akhudha al hanafiyatu bi hadha al hadith a ce wai mazhabin hanafiya sun kirko da wannan hadithin ma asihati din da ingancin sa wa maji'ihi an gairi ma wajihin da kuma hadithin ya zo ta fuskoki da dama ba fuska daya ba wa ma'a salahiyatihi li ithbati sunnati ala tariqatihim didda kuma salahiyatihi li ithbati sunnati didda ingancin sa wajen tabbatar da sunna ala tariqatihim akan irin mazhabin su wa usulihim da usul din su fa qala al imam muhammad shi sa al imam muhammad fil muwatta a cikin muwatta shafi na 175 yake cewa la qira'ata ala al janazati yake cewa babu wani karatu a sallar janaza wa huwa qawlu abi hanifa kuma wannan qauli ne na abi hanifa wa mithluhu misalin irin wannan zaka same shi fil mabsut a cikin al mabsut lisarkasi mujalladi na biyu shafi na 64 walamma ra'a ba'dul mutaakhirin minhum bu'd hadha al qawli an as-sawab shi yasa yayin da malamai na baya suka ga nisan wannan magana tasu su wayancan magabata daga daidai tayi nesa da daidai wa mujafatahu anil hadith da kuma ne nesanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qala bi jawazi qira'atil fatihati to wasu cikin mutaakhirin na hanafiya sai suka ce ya halatta ai karatun fatiha bi shartin amma fa da sharadin sun auna sun ga kai waccan magana ta hanafiya a ce ba karatu kwata kwata tayi nesa da daidai ta kuma nesa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka da suka yi wa mazhabin su kuskurima sai suka ce za a iya karanta fatiha amma fa da sharadi me sharadin suka ce anyan wuya bi haddu'a wa sana'a ala Allah yayi niyyar addu'a da wannan fatiha da yake karantawa da kuma yabo ga Allah ka san dama ra'ayin su shi wa'ancan almutaqaddimin minhum wato ra'ayin su shine ba za a yi karatu ba kwata kwata sai dai yabo ga Allah da kirari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko to yanzu su da suka zo suka kai ga fa hadisi fa ya tabbata fa sai suka ce to za a iya karanta fatiha amma da niyyar addu'a da kuma sana'u ala Allah wa inna mashtaradu zalika tawfiqan minhum bi za'mihim wato sun shartanta wannan sharadin ne su a tsammanin su wai dan hadawa bainal hadith tsakanin wancan hadisin wa qauli imamihim da kuma maganar malamin su Imam Abu Hanifa kat su ce ga hadisi ya inganta su ajiye maganar Imam Abu Hanifa to sai suka yi jami'i tunda shi ya ce sai dai ayi addu'a abun nan ayi yabo ga Allah madaukakin sarki ba za a yi karatu ba to kuma gashi sun ci karo da hadisi sai suka ce to za a yi karatin amma karatin da niyyar addu'a da kuma me yabo ga Allah madaukakin sarki su a ganin su sun yi jam'i tsakanin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar Imam Abu Hanifa sai Albani yace fa ka anna qawluhu hadithun akhara sahihun kai ka ce zancen Imam Abu Hanifa shi ma wani hadisi ne na daban ingantacce yambagi qarnahu wanda ya kamata a gwama shi ma'al hadithi sahihi tare da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce thumma aljam'u bainahuma kuma tunda sun ci karo sai a ga ya za a yi jam'i tsakanin su wa ma'a anna hadha ash-shart didda cewa wannan sharadin fa da suka kawo batilun rusasshen sharadi ne fi nafsi shi akan kansa li adami wurudihi saboda babu wani nafsi da yazo da wannan sharadin fa innahu yubdiluhu thubut qira'ati sura to ai tabbatar karatun sura ma'al fatihati da fatiha fil hadith a cikin hadith ya rushe waccan magana tasu wa hiya mutlaqatun kuma karatun sura da fatiha din mutlaka ne wato ya zo ne idla wato mutlak ba ai wani kaidi ba ba ce a za ai karatun amma da niyyar addu'a da yabo ga Allah ba ambace haka ba la yumkinu ishtiratu zalika ash-shart da haka bai yuwa ma a shartanta wannan sharadin aidan muna da lokaci to wa indahum to kasani ko yana da alaka da na gaba to bari mu gangaro fa in qulta din a wannan magana ce wa indahum ajibatun ukhra yace kuma suna da wani abun mamakin na daban mu tashi kan wannan insha Allah insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah